manya mun gaida mai nasaba to ta ka muje kai zaki saki kake ga wata inuwa can da nade sanyi take ga mai dukiya mai kyauta mai yaba mai rabo gargama mai asali mai nasaba alhaji Umaru dan jiya o iba wannan ba idan ka ga gari to faruwa za a zuba lafiya oga mun san gatan rijiya guga ai mata mun ka sani suke yanka ya auta a wajina duniyar ganga autan nan da jamu ya gane mai haka yau a abijan zane na zo da farin ciki masu bakin ciki wakar alhaji dan iya oki yau na buga dan an saba yau ko ana kane kai baka da bakin ciki alhaji Umaru dan iya oki kyauta nike in zaye maka baya dubin kai ya kake zai ma ne tsakani da Allah dan baiwa yake alhaji Umaru dan iya oi yawa da raba gargawa kwantar da gaban zuma da jirgin sama mai faso alamba auta jan waya mai waka siriya alhaji Umaru dan iya kama mai duniya fatan za ka ci lafiya kai kun komai kariya to sannan umman marayu ka bada yau har ma jiya tarka da jiniya ko da turman daga kai ne jan biro maganin da kikin yaro sanna fara zuwa ka mu kyauta ka kuma an ka kana sama kunne ma ka ban zuwa jaka lafiya zauna lafiya masa adan zinar ka dara o mai dan waya kariyar makiya ba su iya mana sani yan shirayyar taba ka zaida ana sani alhaji Umaru baban safiya duniya mai gadi arai oga oga jagora manya komai kukuntara kawai sukurin ado kai kan baka da tsara sanne dila kai nisa a dabara batun karfe to abarwa makeri kira ka zama zaki dodan aiki kai ne da haushaki mota sai mai tuki alhaji Umaru dan iya oi da gaida alhaji Umaru dan iya oi ba wancan ba kaga mutun mai nasuwa ba masu gadara ba shifa idan ya ce zai yi ba zai kiye yi ma ba na hakuri ya san daraja ta mutun bai raina ba sannan san magiyar hanya ga yaro ba ba damji ka jure sara da bugu fa 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 faruwa shi kan ba a tare masa hanya ba alhaji Umaru dan iya oi sai madana jagora masa amana kare ki Allah har da rasul abin so ba kariya ba yau alhaji Umaru masu kashin waya jagora kasan duniya saka kuma da lafiya jagora jajan waya jagora karka da kafiya jagora kana da tarbiya alhaji Umaru dan iya jagora oi haba kyauta ka karaba zauna mai martaba jagora gabar zan baraza alhaji Umaru dan iya kanya kai ta buka da basannuwa shi mai kaso ya saba da nawa nawa haji umaru kai ka buka da magagaru alhaji umaru dan iya ko eh muna tumata